الله
الله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قد ما الله سبحانه وتعالى ديهد أمو أولنا خلقة مي البركة وتو أولنا فروغرام واندا أكمس السونة دا تسكن سوفنشي واندا إن شاء الله a yau za mu fara yin karatu na farko a wannan bangare din domin ƴan uwa su fahimci wasu ilimomi da ya shafi addinin musulunci wanda yake kunshe cikin at-tasawwuful islami. Addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine addinin da yake dauke da dukkanin bangarori guda uku daga cikin maratibuddin wanda manzon Allah ya ambata su ma Jibrilu alaihi salam, ko ka Jibrilu ya ambata su wa manzon Allah kuma manzon Allah ya bashi amsa akan su a cikin hadisin Imam Muslim ingantacce kuma Bukhari ma ya rawaita. Bainama nahnu julusu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama istala'a alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi asru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama. A cikin wannan hadisi Jibrilu ya tambayi manzon Allah abubuwa guda uku. Wa'innan abubuwa guda uku sune kaman haka: al-islamu, al-imanu, al-ihsan. Wannan al-islamu da al-imanu da al-ihsanu a cikin ne dukkanin bangarorin addini guda uku da kuma matafiyan malaman ahlus sunnati wal jamaa akan waɗannan abubuwa guda uku suke tafiya. Wannan addini shine addinin da Allah Ubangiji yayi wasiya da shi ma annabawa wanda suka shude. Allah Ubangiji yace shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Allah ya shar'anta muku addini, wani addini? Addinin da aka yi da shi wasiya da shi wa annabi Nuhu, akai wasiya da shi ma annabi Ibrahim, addinin da akai wahayin sa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akai wahayin sa akai wasiya ma annabi Musa da annabi Isa. Akan su tsaye da wannan addini kada su rarraba a ciki. Shi at-tasawwuful islami daya ne daga cikin waɗannan maratibuddin guda uku wanda Jibrilu ya tambayi manzon Allah, wanda kuma manzon Allah ya bashi amsa akan haka. Abinda ya ta fara tambayar manzon Allah, akhbirni anil islam, ka ba labari game da musulunci. Yace musulunci shine mai rukuni guda biyar: an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tuti az-zakat wa tahujja al-bait wa tasuma ramadan. Sannan ya kuma tambayan sa dangane da al-iman, yace al-iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi huluhi wa murrihi. Ya kuma tambayan sa akan al-ihsan, yace masa al-ihsanu an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Waɗannan su ne maratibuddin guda uku wanda ya zo cikin hadisin Bukhari ɗin, ya zo kuma cikin hadisin Muslim daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. A ƙarƙashin waɗannan abu guda uku malamai suka ce wato addinin ya kasu zuwa ga usul, zuwa ga furu, zuwa ga tasawuf, أصول شيني عقيدة الإيمان كينا، فروع شيني الإسلام، شيكما أصول شيكما التصوف شيني الإحسان. إذا مك دوبا مغنغنون من يمن يمغا باتا مسمى مك لو كما غنى مولا مشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه دنغني دا مراتب الدين معنا ودنن أبو غدا أكنا الديني الإسلام دا الإيمان دا الإحسان. مولانا شيخ أحمد التجاني ياتي ما سبوتان الله سنك سكشي أكو أكوي ما سبوتان ما الله تكين الإبادة أكوي ما سبوتان ما الله تكين الأبودة أكوي ما سبوتان ما الله تكين الأبودية ياتي ما سبوتان ما الله تكين الإبادة سني ما سبوتان ما الله تكين مقام الإسلام masu bauta ma Allah cikin al'ubuda sune masu bauta ma Allah cikin maqamul iman, masu bauta ma Allah cikin al'ubudiyya sune masu bauta ma Allah a kwaloluwan mataki shine al-ihsan, wanda zaka bauta ma Allah da muraqaba da mushahada. Anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wannan shine wato maratibuddin kaman yanda na ambata mana. A zamanin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a wannan zamanin musulunci yake dunkule gaba daya, wannan shari'a take dunkule gabaki daya, ake saukar da ita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ayoyin Al-Qur'ani wanda Jibril ya masa wahayi da kuma maganganun manzon Allah din, tunda manzon Allah ya ce mana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, da kuma ayyukan manzon Allah din da kuma taqriratu na manzon Allah. Wadannan abubuwa Al-Qur'ani na farko, aqwalu rasulillah, af'alu rasulillah, taqriratu rasulillah, wadannan abubuwa sune a dunkule wannan addinin musulunci gabaki daya. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato annabi ya bayyana duk wani abin da shine wato Allah yayi umarni da shi, ya bayyana kuma duk wani abin da Allah Ubangiji yayi hani gabarinsa, ya bayyana duk wani abin da Allah Ta'ala yake so. A wannan lokaci samila da shine lokacin da ake tara addini din, akwai abubuwa da yawa wanda babu su wato da suna, sai dai da akwai su rasmiya. Ina nufin babu su da sunan su irin sunan da yanzu ake ba su title da shi. Abinda nake so dan uwa ya fahimta a wannan maganar nawa shine, a zamanin manzon Allah ba wani abinda ake ce masa wato ilimin tafsiri, ba wani abinda ake ce masa ilmul hadis, ba wani abinda ake ce masa fiqh, ba wani abinda ake ce masa usulul fiqh, sabila da a zamanin manzon Allah addinin yana dunkule. To bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye, ko a lokacin yadda ake saukar da Al-Qur'ani, wato idan an saukar da ayoyin Al-Qur'ani rubuta su ake yi jikin ganyayen bishiya, a siddin doki, a fatu, a dutse da sauransu, bayan wafatin manzon Allah ne aka fara hada Qur'ani sakamakon wato abin da ya faru na waqi'an kashe sahabban manzon Allah manya-manyan mahaddata a Bi'r Maimun, wanda dalilin haka sayyidina Umaru Allah ya jefa mishi a zuciyar shi ya ga cewa lalle fa Al-Qur'ani nan in ba a hada shi ba to da akwai damuwa, yan baya ba za su zo su samu Al-Qur'anin ba sabila da mutuwan mahaddata Al-Qur'ani. Ya kawo ma sayyidina Abubakar shawarin haka, sayyidina Abubakar ya ce ba zan aikata abin da manzon Allah bai aikata ba. Sayyidina Umar ya ci gaba da komowa zuwa ga Sayyidina Abubakar yana maimaita masa har sai da Allah ya jefa ma Sayyidina Abubakar tunani irin na Sayyidina Umar. Daga ƙarshe Sayyidina Abubakar ya yarda, aka nemo Zaid ibn Sabit wanda shine wato jagoran hada wannan Al-Qur'ani din. To haka a zamanin manzon Allah, a zamanin Sayyidina Abubakar aka hada Qur'ani din, a zamanin Sayyidina Usman ma aka sake sabon hada shi. To abin da yasa na dauko mana wannan takaitaccen bayani, ina son na nuna mana kalman tasawuf da sunansa na tasawuf babu shi a zamanin manzon Allah ba wani wanda akai wato ba wani kalma na tasawuf a zamanin manzon Allah in muka dauki ta wani bariye din duk da cewa idan muka zo wajen al-mafhumul lughawi na tasawuf zamu ji da akwai wanda suka tafi cewa ai da akwai sunan a zamanin manzon Allah sabila da kalmar tasawuf din ana danganawa ne zuwa ga ahlus suffah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma zamu zo gana amma bil ittifaqi kalmar tasawuf al-islami babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yanda babu wani ilimi dake da ake kiran shi fiqhu ko usulul fiqhi ko hadisi ko wani abin da ya shafi tafsiri da makamantan su duk babu shi a zamanin manzon Allah abun duk yana dunkule guri guda to haka tasawuf ma babu sai dai da akwai shi cikin mumarasatu da af'alu da aqwalu da taqriratu na manzon Allah da kuma shashin sahabban manzon Allah akwai shi cikin picture koko in ce akwai shi cikin karakta cikin dabi'an su da sauran su da kuma koyarwa na addinin musulunci duka da akwai shi amma babu suna din kaman yanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ilimin da da a ce mishi wai akwai nahwu ko sarfu ko balaga ko arud babu shi da suna amma kuma akwai shi cikin yanayi akwai shi cikin magana akwai shi cikin harakat tunda dabi'an su ne ya ja'aluna alfa'ila marfu'an wa yaj'aluna almaf'ula mansuban da makamantan su to a gurin larabawa duk fa'ili marfu'i ne duk maf'ulu bihi mansub ne haka kuma bangaren sarfu duk babu shi da suna amma kuma akwai shi cikin maganganu to haka za shi ma tasawuf ba yi da wani suna a zamanin manzon Allah wai tasawufu amma sai dai da akwai shi cikin wato yawan ibadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yawan ibadan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yana faɗa mana a cikin alqur'ani kanu qalilan min al-layli ma yahjahu kadan suke bacci da daddare kaga mene suna yawan ibada kenan sannan akwai shi cikin gudun duniyar manzon Allah da kuma gudun duniyar sahabban manzon Allah da mu zo zuwa ga arkanu tasawuf a arkanun tasawuf da mu ga da akwai az-zuhud gudun duniya to shi gudun duniya manzon Allah shine al-masalul a'la wajen gudun duniya imam al-busairi yana fada mana wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashan mutrafa al-adami wa rawadathu al-jibalu shumm min zahabin an nafsihi fa'araha ayyama ash-shamami manzon Allah saboda yunwa yakan daura dutse a cikin sa saboda tsananin yunwa alhali kuma ga duwatsu suna kiransa suna ce ya rasulullahi ka taba mu ka ce mu zama zinare zamu zama maka zinare amma yake taba su wannan shine matakan wato al-ghayatul quswa min az-zuhdi ya zama duniyan ta biyo ka amma ka guje ta ba wai sabila da ka rasa ta bane kake gudunta to manzon Allah shine al-masalul a'la wajen gudun duniya kaga to idan muka duba da mu ga gudun duniya yana daga cikin arkanu tasawuf didda mu zo kansa ina da mana shunfida ne domin mu fahimci cewa rashin samun kalmar tasawuf a rayuwar manzon Allah da rayuwar sahabban manzon Allah ba yana nuna babu shi bane a'a akwai shi cikin mumarasa akwai shi cikin maganganun manzon Allah akwai shi cikin ayyukan manzon Allah haka za sahabban manzon Allah su ma abun biga misali ne wajen gudun duniya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke fama da yunwa suke cin ganyayyakin bishiya suke daura dutse a cikin su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke fama da wahalhalu dan akwai ranan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gidansa da daddare yana fitowa sai suka hadu da sayyidina Umar sayyidina Umar ya tambayi manzon Allah ya tambayi sayyidina Umar yace me fito da kai a wannan dare a wannan lokaci yace yunwa ya rasulullah annabi yayi murmushi yace wallahi abunda ya fito da kai shine ya fito da ni kaga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da yunwa matsananci duk da cewa shi annabin Allah ne kuma Allah ya bashi mafatihul ardi wato duk arzikin duniya Allah ya bashi mabudinta a hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama na'am a don haka ashe da akwai tasawuf a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-busairi yana yaban sahabban manzon Allah yake ce zahidu fid duna fama urifa al-mailu ilaiha minhum wala ar-ragba'u sun guji duniya ba a taba ganin sun karkata zuwa ga duniya ko kwadayin duniya ba wanda wannan yana cikin me yana cikin arkanu tasawuf gudun duniya haka yana cikin arkanu tasawuf wanda zan ambace su a nan gaba yawan zikirin Allah manzon Allah shine al-masalul a'la wajen yawan zikirin Allah tunda sayyidatuna Aisha ta ce kana rasulullahi yazkuru Allah fi jami'i ahayinihi yana ambaton Allah a koda yaushe ba wani lokacin da manzon Allah baya ambaton Allah sabiya da mu ji a Qur'ani Allah yana yawan wato maimaita yabo zuwa ga masu ambaton Allah allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar a wani wajen Allah ya ambaci masu yawan zikiri din a ƙarshen mataki na addini bayan Allah ya ambato innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati a ƙarshen mataki na tara Allah yace wal zakirina Allah kaseeran wal zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima wani wajen da kaje Allah yana cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wal zikrullahi akbar to annabi ya zamanto yana yawan ambaton Allah ko da yaushe ambaton Allah ke yi a wani wajen ma manzon Allah yana fadi cikin hadisin Imam al-Bukhari wato ƙarshen wato samun nasara da kuma ƙarshen samun riba a rayuwar duniya mutun ya mutu harcan sai yana danyace da zikirin Allah haka da yawa so idan muka dau wannan zamu ga ashe idan zikirin Allah bangare ne daga cikin tasawufu ashe manzon Allah shine al-masalul a'la ko kuma shine sufi na farko wanda ya nuni akan dariƙan sufai amma sabila da kar mu cika ɗan uwa da maganganu akan wato janibin da ba mu haddada shi ba yana da fadi zamu shiga kai tsaye cikin maudu'i din domin mu san mafhumin tasawuf tasawuf shine abinda Hausawa suke ce masa sufanci ko ku a ce masa da Hausa wato sufanci gurgurdan dai ibaran Hausa ko ku a ce wanda ke da irin wannan yanayin akan ce masa sufi duk da kalma ce ta larabci sufi din amma a Hausa ma suna yin amfani da ita wato sufi sufi wanda a wannan kalma na tasawufu a cikin dukkanin dariqun sufayen nan guda 310 akan wannan hanya suke akan wannan hanya na tasawufu annabawa suka yi da'awan su suka yi kira mutane zuwa ga su bi Allah su bauta ma Allah kuma Allah na faɗa mana cikin Alkur'ani wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba a umurce su ba sai su sai dan su bauta ma Allah tsantsan bauta su tsantsance ma Allah addinin sa na to ma'anan tasawuf an yi sabani wajen ma'anan sa a lugha duk da ba da mu shagalta wajen ambato sabanin da aka yi din ba muna son mu je kan ainihin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a lazimce su kuma a san cewa su ne tasawuf amma za mu dau wasu ta'arifi din a gurguje dangane da mafhumin lugawi na tasawuf din sun ce tasawuf an ciro shi ne daga as-suf as-suf kuma shine wato gashin fata ko ku a ce gashi na dabba haka dabban raƙumi ko ko tinkiya duka shine as-suf wasu suka ce abin da yasa aka ce tasawuf daga as-sufu ne sabila da wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke zama a masallaci da ake kiran su ahlus suffa suna saka irin wannan fata ne su rufe al'auran su da shi sabila da yanayin rayuwar da suke ciki na kunci da kuma rashin wadatar rayuwa sai aka ce to sai aka ce tasawuf nisba zuwa ga as-suf domin nuni zuwa ga qishrir da kuma wahala fama da wahala da gudun duniya irin yanda wato ma abusa wannan layi za su tasirantu da shi ko ko da ka gani cikin rayuwarsu. Wasu kuma suka ce an ciro ne daga as-saffu. As-saffu shine sahu. Sabila da abin da yasa aka ciro shi daga as-saffu inji wasu sabila da waɗannan sufai su ne suke as-safful awwal, sahu na farko. Su suke bautan Allah da ma'anan bautan Allah. Suke bauta ma Allah da ikhlasi. Suke bauta ma Allah da muraqaba, suke bauta ma Allah da mushahada, ba su ganin komai, ba su tunanin komai, ba su son komai sai Allah ta'ala. Misalin irin yanda Abdurrahman al-Akhdari yake sufanta abin da ya kamata mu'mini ya sufantu da shi, wa an yuhibba lillahi wa yarda lahu wa yabghada lahu wa ya'mura bil ma'rufi, to sufi shi in kaga ya so, to ya so ne dan Allah, in yaki yaki ne dan Allah, in yarda ya yarda ne dan Allah. Irin dai fadin Sayyidina Umar al-Futi shikin rimahu, as-sufi ghayatuhu huwa Allah. Sufi ainihin manufansa shine Allah. Aka ce to an kira su da an kira tasawuf ne da suna tasawuf, an ciro shi ne daga as-saffu. Wasu kuma sun ce nisba ne zuwa ga wani mutum mai suna Sufa, wanda wannan mutum ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ne daga cikin sahabban manzon Allah Sufa ibn Malik. Wasu kuma suka ce nisba ne zuwa ga ahlus suffa, ahlus suffa din da na ambace su a baya. Ahlus suffa kowa ya san su a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu mutane ne masu tsananin gudun duniya, wanda suke zuwa masallacin manzon Allah ba abinci, babu abin sha, babu abubuwa da yawa na rayuwa. In suka zo sai dai kawai abinda sahabbai suke da shi na taimakawa su kai musu, su taimaka musu. Wanda akwai shahararren hadisin na Abu Huraira, wanda aka ce wata rana Sayyidina Rasulullah ya fito masallaci, zai shige sai ga Abu Huraira yana zaune cikin matsanancin hali. Sai Abu Huraira ya tashi ya rakiya wa manzon Allah. Da ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida, sai wato manzon Allah ya tarar an kawo masa kyautan wani nono, wanda gabaɗaya nono din bai shige mutum ɗaya ya sha ba, bai kai ma ya kosar da mutum ɗaya ba. Sayyidina Abu Huraira yace ina Allah Allah a ce, koko ina haba haba a ce, manzon Allah yace in dauki nonon na sha, sai naji annabi yace in je in kira ahlus suffa a masallaci. Sai naje na kira su, suka zo wajen su 70, annabi yace a basu su sha, sai da duk 70 din nan suka sha. Sannan aka dawo da ƙwaryan waje na aka ce ni ma na sha. Annabi yace na sha na sha na sha, annabi yace na ƙara na ƙara na ƙara, annabi yace na ƙara dai. Har sai da nace manzon Allah, wallahi ya Rasulullah, a cikina babu gurin da dan saka wani abinci na koshi. Sai manzon Allah ya karba wannan sauran nono ya kurbe. To ma'ana wa'innan ahlus suffa, masu gudun duniya, cewa da ake tasawuf ana danganawa ne zuwa ga wato ahlus suffa, waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da Bayazid yana faɗi cikin wani baiti, yana cewa mutane sun yi sabani dangane da tasmiyan tasawuf. Wasu suna cewa daga as-sufu ne, yace amma walasu an halu hadha al-ism duna fatansafa fa sufi hatta summi as-sufi, ni ba zan ba ma wani wannan sunan na sufi ba sai wanda safa ya tace zuciyarsa. Fa sufiya, aka tace shi sai da ya zama sufi, ma'ana zuciyarsa ta zama tsabantawan ku, ta tsabtata daga dukkanin kudurat na hiqidu da makirci da annamimanci da gaba da bukulu da munafurci. Zuciyar ta yawayi ta zikirin Allah sai da ta samu as-safa, sabila da yawan zikirin Allah shi yake tace zuciya. Annabi ya ce likulli shay'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah, komai yana da abinda ake goge shi da shi, abinda ake goge zuciya da shi shine yawan ambaton Allah. To mutum tsaban zikirinsa, zuciyarsa ta zama tamkar madubi, ta yanda a wannan madubin yake mushahada, yake ganin kansa da kansa, sai ya san kansa ta hanyar sanin kansa, sai ya san ubangijinsa, kamar yanda manzo Allah yace ta'arifu, Allah yace cikin hadisul qudsi, ta'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'arifuni fa kayfa ta'buduni. To sai wasu suka ce to ashe tasawuf din ma a wannan fahimta na Bayazid kenan, wannan tasawuf din ma ba an ciro shi ne daga as-sufu ba, ba an ciro shi ne daga as-saffu ba, ba an ciro shi ne daga ahlus suffa ba, an ciro shi ne daga as-safa. As-safa shine abu a wanke shi, a tace shi, yayi haske, yayi garau, kamar idan ka duba sama kaga ba wani hadiri, babu wani, sai ka ce as-sama'u safiya, sama tana watsake to ma'ana zuciya ya watsaku ya jaru sabila da zuciya shine mahallu nazarillah shine gurin da Allah ke duba a jikin bawa Allah baya duba sura Allah baya duba kama Allah baya duba dukiya a'a inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana duba zuciya ne shi yasa babu wani wanda ya san abin da ya buye cikin asirin zuciya idan ba Allah ba Allah yana faɗa mana cikin alqur'ani ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur to a takeice wato waɗannan sune wasu kaɗan daga cikin wato fahimtoci da wasu suka kawo dangane da mafhumul lughawi litasawuf ma'ana abinda kalman tasawuf yake nufi gurin malaman lugha to zamu dauki daya daga cikin littattafan manyan malaman mu wato musamman shahararren malamin nan da dariƙarsa da kuma faidarsa ta shiga ko ina shine maulana Sheikh Ibrahim Kaulaha radiyallahu anhu dan so mu dauki littafin sa mu ga menene shi ya fadi dangane da mafhumut tasawuf din sabila da muna son karatun namu zamu na dauko su ne cikin littattafan malamai muna arbiyan sa ma yan uwa domin su ji irin abubuwan da malamai suka fada amma dangane da al-mafhumul lughawi da kuma al-mafhumul istilahi zamu dauko wato kashiful ilbas an faidatil khatmi abul abbas na maulana Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu anhu amma kafin na bude littafi din a gurguje zan fadi al-ma'na al-istilahi litasawuf ma'anan tasawuf a istilahi al-ma'na al-istilahi litasawuf akwai maganganu sun fi dubu akai tunda mafi yawa manyan malaman musulunci sufaye ne hatta ma wanda ake salafiya suke dogara kansu zuwa gashi suke ganin cewa wato anan masharabin su yake ko anan gayan su yake idan aka duba littattafan sa za a samu littattafan yana cike da tasawuf kuma yayi maganganu akan tasawuf ina nufin Ibn Taymiyyah kenan dan nazo da wani littafin sa wanda a ciki ma zan nuna abin da ya fadi dangane da mafhumut tasawuf wannan shahararren littafi mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan amma kafin nazo kan magana zamu ji menene daya daga cikin manya-manyan salatu na sufaye ya fadi dangane da al-mafhumul istilahi litasawuf wato abinda ake nufi da tasawuf a istilahi al-imamu junayd daya ne daga cikin manya-manyan al-abaqir al-jahabiza na tasawuf wanda ya shayabo ne shakirari kar kaga irin kirarin da Ibn Taymiyyah yayi masa a cikin al-ubudiyya shahararren littafin nan da yayi shi akan tasawuf da kuma wasu maganganu na Sheikh Abdul Qadir al-Jilani al-imamu junayd shine wanda mafi yawa manya-manyan malamai na musulunci suke intisabi zuwa ga ba'ifansa ibn ashir yana fadi fi aqd al-ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqat al-junayd al-saliki yana fadin cewa shi aqidansa ash'ariya ne shi fiqhinsa maliki ne kuma shi shehinsa a bangaren gyaran zuciya junayd as-saliki ne haka mai misbahu as-salik haka dukka da aka samu manya-manyan malamai suna intisabi zuwa ga junayd as-salik sabila da shine imamu ta'ifa yana daga cikin jerin malaman ahlus sunnati wal jama'a a bangare na gyaran zuciya wanda dan zo wannan bangare din to imamul junayd yana fadi akan at-tasawuf abunda ake nufi da at-tasawuf shine isti'malu kulli khuliqin saniyin wa tarki kulli khuliqin daniyin shine amfani da dukkanin hali madaukakin hali na nagarta hali na wato na karamci irin halayen nan na manzon Allah da Allah ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani wa innaka la'ala khuluqin 'azim kana kan wasu dabi'u masu girma menene halayen manzon Allah halayen manzon Allah shine rahma shine jin kai shine tausayi shine girmama mutane Imam al-Busairi yana fadi rahmatun kulluhu wa 'azmun wa hazmun wa waqarun wa 'ismatun wa haya'u la tahullu al-ba'sa'u minhu ura as-sabri wa la tastaqifuhu as-sarra'u gaba dayan shi rahmani manzon Allah wajen jin ƙanshi da tausayinsa da sauransu. To shi tasawuf shine amfani da dukkanin hali madaukaki da barin dukkanin hali na kaskanci domin mutum ya sufanto da dabi'un da Allah Ubangiji yake son su na daga jamalarsa. Tunda an ce sufi shine wanda ya sufanto da sunayen Allah guda 98 ma'ana tun daga kan Ar-Rahmanu Ar-Rahim sannan ya dawo ya rata da sunan Allah kwaya ɗaya shine Allahu Allahu litta'alluqi sauran sunayen kuma litta'alluq domin mutum ya dabi'a tun da waɗannan halaye ɗin manzo Allah yana faɗi mana takhallaqu bi akhlaqillah anan insha Allah zamu takaita wannan halaka na karatun mu na tasawuf insha Allah gobe zamu daura daga inda muka tsaya akan al-mafhumul istilahi litasawuf Allah Ubangiji ya hada mu a wannan halaka mai albarka kuma Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.